أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبرك مدسادوا وأن مسلة ميتار البركة دنسي جبا دكراتم لا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفاوة سعد عبو عزيز رحمه الله تعالى. Idan ba manta ba sati da ya gabata mun gama bayani akan Umar, bayani bangaren rayuwar shi, haihuwar shi, abinda gwagwarmayar da yayi a lokacin jahiliya da gwagwarmayar da yayi na daukaka musulunci har zuwa mutuwar shi da irin duk abin da ya wakanu akan shi. Da iko Allah yau zan mu tashi da tarihi na gaba na halifa na uku, halifa daga cikin halifobi shiryayyu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Usman bin Affan, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Yau shine darasin mu na 23 a cikin wannan littafin. Muna 17 ga watan Rajab, 19 ga watan Rajab, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1442, wanda yayi daidai da 3 ga watan 3 a kalandar Bature 2020. Malam yake cewa na uku Usman bin Affan, Usman bin Affan shi ma malam zai mana tsokaci bangaren aihuwar shi, tarihin shi da irin abubuwan da ya yi wa addinin musulunci. Muna shahi na 57 a cikin wannan littafin, masu irin wannan bugun 57. Yake cewa Usman bin Affan, idan muka diba Usman bin Affan yana daga cikin jerin khalifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, halifa na uku kenan bayan Abubakar, sai Umar, sai kuma Usman, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Kuma idan muka diba zan mu gani duka wannan karatuttukan da muke yi, muna nema ne mu ga irin waɗannan irin abubuwan da waɗannan mutanen suka yi, saboda mu koyi da su. Shine malam yake cewa tashabbahu illam takunu mislahu, ku yi kokari ku yi kwaikwayo da wannan manya-manyan mutane wanda suka shude, mutanen da aka musu albishir da gida aljanna, in ma ba ku kasance ba irin su ba. Fa inna tashabbuha bil kirami falahun, shi dai kwaikwayo ga mutumin da yake da karamci ai tsira ne. Shine wannan karatun da muke mu yi kokari mu san me suka aikata a cikin rayuwarsu, menene suka yi Ubangiji ya yabe su a cikin Alkur'ani, menene suka yi aka lamunce musu da gida aljanna. An ba ma iya ai aikata irin abinda suka aikata ba, to mu kwatanta irin abinda suka aikata ko mu wa mun samu tsira game da abinda suka samu. Kuma kan mu manta kullun bayanin da muke yi, abinda sikelin da aka auna aikin Umar shine za a auna aiki na, shine za a auna aikin ka. Kenan ba wani tauraya da za a yi a ce a mu wannan mu ɗan ƙarshen zamani ne, ko kuma lokacin da muka zo duniya zamani ya riga ya lalace, a bari a samu wani sikeli wanda bai da yawan irin sikelin da za a auna sikelin ayyukan sahabbai. Kenan dukan mu iri ɗaya ne, ya abinda aka musu haka Ubangiji haka shi ma zai auna ayyukan mu. Yanda ya auna ayyukan sa haka za ya auna ayyukan mu, in ma ya kasance muna cikin mutanen da za su samu rabo su kai su shiga gidan aljanna, ko kuma mutanen da ba su samu rabo ba su shiga gidan wuta. Allah kiyaye mu, Allah datar da mu da shiga gidan aljanna. Malam yake cewa huwa Usman bin Affan bin Abil As bin Umayya bin Abdishams bin Abdi Manaf, wannan shine nasaba shi Usman dan Affan kenan shine Usman dan Affan dan Abil As dan Umayya dan Abdushams dan Abdumanaf idan muka diba zan magani dangantaka shi tana saduwa shi ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda dangantaka Umar da dangantaka Abubakar take saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka diba Abubakar yana samun dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kakan shi na shidda shine Murra Umayya bin Murra shine Abubakar yake samun dangantaka da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi ma Umar idan muka diba zan muga yana samun dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wurin Ka'ab Ubay wa Ka'ab shine danganci ne kakan da yake hada su da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma Usman idan muka diba zan muga ni Abdumanaf shine yake hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan wannan shi yake tabbatar wannan shi ma bakuraishe ne irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai shi manzon Allah su dai ake kiran su Banu Hashim su kuma wannan Banu Abdumanaf Banu Abdushams su Usman bin Affan yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wulida radiyallahu anhu fi sanati sadisa min alfila a heshi yarda Allah shi tabbata a gare shi shi wa shi Usman dan Affan a shekara ta shidda bayan shekarar giwa idan muka diba zan mu gani tsirayyar su ukun nan tsirayya ce ko su hudun nan tsirayya ce ba mai dai ba mai yawa ba kasancewa shi manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi a heshi a shekara ta 571 shekarar da aka yi shekarar giwa kenan kyan an a heshi ba bayan kwana 50 da abin da ya abku na shekarar giwa shekarar giwa ita ce wanda ubangiji yake ba mu labari a cikin suratul fil alam tarka fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil lokacin da wani sarki wanda ake ce mai abrahada yayi yunkurin kai falmaki zuwa ga garin makka ya tahiyya rusa ka'aba a lokacin nan akan hanya shine aisha take bada labari abin da manzo Allah yake ce mata yuksafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yu'asuna ala niyatihim ubangiji zai halaka na harkonsu da na karshensu sannan a tayar da su da niyyarsu su ne wanda aka arsala alaihim tayran ababil ubangiji ya turo musu tsuntsaye wanda suke kumshe da garwashi na wutar jahannama da su aka halakar da su to bayan wannan abin ya abku da kwana 50 aka ahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 571 to wannan shekarar sai aka dauke ta ita ce ake kira amal fil shekarar giwa shekarar da aka ahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka ba zan mu gani bayan shekara biyu da ƴan watanni aka ahi Abubakar kenan shi a ahe shi 573 da ƴan watanni kenan tsireye shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara biyu da ƴan watanni haka sannan aka ahi Umar a shekara 13 bayan shekarar giwa kenan tsireye sir shi da manzo Allah shekara 13 tsireye Abubakar da manzo Allah shekara biyu da ƴan watanni shi kuma nan Usman sai aka ce mana a ahe shi a shekara ta shidda kenan manzo Allah ya ba ma Usman shekara shidda ya ba ma Abubakar shekara biyu da ƴan watanni ya ba ma Umar shekara 13 wannan duka bayan mun yi wannan bayanin yake cewa wa aslama qadiman shi Usman ya musulunta tun musuluncin yana harkon shi kenan ba irin mutanen bane wanda sai da komai ya kura talaha sannan suka musulunta Usman ya musulunta a lokacin da musulunci yake da kalubale a garin Makka shine nan malai yake tabbatar wana lalle Usman ya musulunta qadiman tun can da tun musuluncin yana musulunci yace wa hajara alhijratain kuma Usman yayi hijira guda biyu yace al-ula ila al-habasha hijrar shi ta farko yayin ta ne zuwa garin Habasha idan muka bibi tarihi zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika sahabban shi sun yi hijira guda biyu zuwa garin Habasha hijira uku akai biyu garin Habasha ɗaya kuma garin Madina biyun nan na garin Habasha tahiyyar su ta farko ita ce wanda manzo Allah ya ce musu to kudiba a nan kusa babu wani gari wanda za a samu sarki adali wanda zuku ta yi amshe ku da hannu biyu dan haka ku ta yi garin Habasha wurin wani shugaba wanda ake ce mai Najashi sahabbai suka dauka suka tahi a karkashin tawagar tasu da kai Ja'far dan babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwan baban shi
Jafar ya dauki tawagar nan suka tafi garin shugarin Habasha a cikin wannan tawagar da kai Usman bin Affan lokacin da ya musulunta dangin shi matan shi da sauran su duk wanda suke tare da shi suka nisance shi a lokacin nan manzo Allah ya aura mai ya shi ruqayya zan mu ga bayani anan kuma Usman yayi hijira tare da matan shi ruqayya zuwa can garin Habasha sannan bayan wani lokaci sai ake ba su labarin ai yanzu ai musulmai sun samu nasara akan kafuran Makka yanzu musulunci ana mutun yana iya hutawa yayi aikin shi yayi ibadar shi kowa yana kallon shi ba tare da tsangwama ba sai suka tattara kayan suka bar garin Habasha suka dawo garin Makka da suka dawo sai suka tarar da labarin da aka ba su ba gaskiya bane ba sai suka koma kuma garin Habasha amma dai Usman bai yi wannan hijira ba ta biyu ba hijira ta farko wanda aka yi garin Habasha da shi aka yi tare da matar shi diyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ruqayya yake cewa wasaniya ila almadina sannan kuma yayi hijirar shi ta biyu zuwa garin Madina idan muka diba zaman duka wannan wata fadala ce wanda ubangiji yake banci Usman da ita hijirar farko zuwa garin Habasha hijira ta biyu zuwa garin Madina kuma idan muka diba zan mu gani a Qur'ani duk wani yabo da ubangiji zai yi zaina farawa ne da sahabba wa'in mutanen da suka yi hijira daga garin Makka zuwa garin Madina kamar idan muka dauka والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار وعند سكر يغباتي سوني aka fara kiran muhajirin sannan al-ansar kuma lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim sai aka fara bayani akan wanda suka yi hijira sannan aka yi zo aka yi bayani akan mutanen garin Madina wanda suka amshi baguntin shi haka idan muka diba zan mu gadi Allah ya fifita shi game da sauran sahabbai kasancewa ya samu hijira guda biyu yake cewa tazawwaja ruqayyata bint rasulillah sallallahu alaihi wa sallama kuma Usman ya arami ruqayya diyan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa matat indahu layali ghazwati badr kuma ta mutu a cikin gidan shi tana yana mai aure da ita a dare daya daga cikin dararen da aka yi yakin Badr a lokacin nan kenan bayan an yi hijira zuwa garin Madina tare da ita yi hijira zuwa garin Habasha suka dawo suka yi hijira zuwa garin Madina lokacin da aka tahi ɗaya daga cikin dararen da aka yi yakin Badar a lokacin nan Allah ya amshi ranta fa zawwajahu ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallama ba'daha ukhtaha ummu kulsum bayan shi manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya auren mai da ɗan uwarta ita ce ake kiranta ummu kulsum diya ta uku game da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta uku ko ta nawa da kai Zainab da kai Ruqayya da kai ummu kulsum sannan Fatima ita ce abtar su kenan aka ba shi ta biyu aka ba shi ta uku a malumai suke bayani suka ce idan aka bibiya babu wanda ya samu irin wannan fadalar ya aurin diyan annabi har guda biyu ko manzon Allah sai da ya tabbatar ya ce da yana da wata da ya kara ma Usman saboda fadalar shi babu wanda manzon Allah ya yi haka in ba shi ba sannan malai yake cewa qala al-ulama malumai suke cewa wala yu'rafu ahadun tazawwaja bintay nabiyyin ghayrahu ba a taba sanin wani ba daga cikin mutane ba wanda ya armi diyan annabi har guda biyu yace walidhalika summiya zannuraini saboda haka aka yi ambata shi aka sanya mai suna ma'abutan haske guda biyu diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba irin diya bane ba na kowa da kowa ba diyan fiyayyen halitta a ce an aura maka kuma an sake aura maka wannan ba karamar fadala bace ba yake cewa wa huwa ahadu al-asharati al-mubashirin bil janna Usman yana daga cikin ɗaya daga cikin mutane goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna wa ahadu sahabati alladhina jama'u al-qur'an kuma ɗaya daga cikin sahabban da suka hada al-qur'ani idan muka bibiyi tarihi zan mu gani an hada qur'ani lokacin Abubakar amma dai hadawa wanda aka mi wanda muka same ta a cikin wannan littattawanmu shine lokacin Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi wannan idan muka bibiyi qur'ani da yake hannayenmu zan mu gani yanda Usman ya hada shi shine muke samun shi a wannan lokacin kenan Usman shine ya hada alqur'ani yana daga cikin ɗaya wanda suka hada alqur'ani shi san ya duk wanda zai dauki alqur'ani ya karanta to ya tabbatar da Usman sai ya samu kaso na daga ladan shi saboda shi ya hada alqur'ani kuma da shi ne ka dauka kake karantawa malai yake cewa wa kana tawilul lihya kuma Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi yana da ya kasance yana da gemu wanda yake mai tsako idan muka diba zan mu gani wannan siffa ce ta manya siffa ce ta musulmi siffa ce ta duk wanda ya imani da Allah da manzon Allah idan muka diba zan mu gani da kullu ta tauhid wanda suka yi malumai wanda suka yi bayani akan illa aske gemu kenan ana so a ga mutum lalle siffar shi ta kamala a same shi da cikakken gemu kai san cewar idan muka diba zan mu gani da kai hadisi wanda suke tabbatar mana lalle aikata haka ba karamin laifi bane ba saboda da kai hadisi ingantacce riwaya Bukhari da Muslim manzo Allah yake cewa la'ana Allahu al-mutashabbih bin nisa wal mutashabbihat bir rijal Allah ya tsine wa duk wanda yake kamantacce niya da mata kuma da macen da take kamantacce niya da maza shi san ya malamai suke cewa duk wanda yake aske gemun shi to hakika mutum ne wanda yake kamantacce niya da mata shi kuma duk wanda yake kamantacce niya da mata ubangiji ya riga yi ya tsine be kuma idan muka diba zan mu gani yana daga cikin canza halittar ubangiji kasancewar ga yanda ubangiji ya yi ka namiji kamalalle kuma ubangiji ya hutar maka da wannan gemu amma dai kake samu kana goge shi shi kuma wannan yana daga cikin dumme canza halitta ubangiji yana daga cikin mutanen da shedani ya rude su shi kuma wannan alƙawali ne shedani yayi wallahi la udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubtikunna adhanal an'ami wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah yama ubangiji ala alƙawali zai yi kokari ya batar da al'umman Allah ya batar da dukkan al'umma duk wanda yace zai umurce su su gayyara halittar da Ubangiji yayi musu idan wannan idan muka diba zan mu gani aske gemu yana daga cikin baddala ko canza halittar da Ubangiji subhanahu wata'ala yayi kuma idan mutum idan ya aske hakika ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana umurni ayi koyi da shi koyi da manzon Allah zan mu gani manzon Allah ya bar gemu kuma koyi da shi la karkara lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abun koyi ne da abin da muka gani yayi to ayi kokari a aikata shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma saba ma umurnin manzon Allah ne kasancewar riwaya ingantacce ta Bukhari da Muslim manzon Allah yana cewa aiful liha a tika gemu kenan idan kai ka sa idan ka saba hakika ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma duk wanda yake askewa hakika yana koyi ne da kafurai kuma shi kuma ubangiji yake tabbatar mana ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladina utul kitaba yarudukum ala aqabikum in dai kuka ce a za ku bi su to ne sun meda ku irin gurbin ku na can da lokacin da kuka samu kanku a cikin jahiliya kenan shi ya sanya ana so idan mutun ya kasance har yana huto mai wannan abu to yi kokari ya cika shi shi sanya nan malam ya kawo wani bayani yake cewa a ai Usman ya kasance mutun ne wanda yake barin gemun shi saboda sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ubangiji manzon Allah yana tabbatar mana khaliful yahuda wan nasara wajibi ne akan al'umman manzon Allah su sabawa yahudawa da nasarawa su yahudawa sun kasance ba sa cikawa suna barin gashin baki suna katse gemun su kai kuma kai abinda aka umurce ka ka daidaita gashin bakinka kuma ka bar ka cika gemunka yake cewa husnul waja kuma ubawo Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana kyakkyawa fuska yace min ajmali annas yake cewa bin taba ganin wani mutum ba wanda yake da kyawu kamar Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi kasancewar kalkashin haka da kai wa an sirwayoyi wanda Abdullahi bin Mas'ud ne ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa lokacin da ya ga Ruqayya ya ga Usman sai ya gani babu wanda ya dace da diyar manzo Allah kamar Usman saboda irin kyan da Allah ya bashi kuma da irin kyan da Allah ya bai wa diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa an Abdurrahman bin Usman al-Qurashi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنته وهي تغسل رأس عثمان فقال يا بني أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي خلقا wannan riwaya wannan asarin daga Abdurrahman bin Usman al-Qurashi yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi dakhala ala ibnatihi ya shigo gidan diyar shi wahiya taghsilu ra'sa Usman a lokacin nan tana wanke kan Usman kina idan muka diba wannan halaka ne mata ta wanke wa mijinta kan shi faƙala sai yake cewa ya bunayya ya ke diyata ahsini ila abi abdullahi ki kokari ki kyautata ga baban abdullahi abdullahi shine da wanda suka samu tare da ruqayya yarda Allah shi tabbata a gare ta kenan jika ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da marganya game da diyeshi abu ruqayya yarda Allah shi tabbata a gare ta yake ce mata fa innahu ashbahu ashabi bi khulqan sabida shi Usman yana ciki da yana ɗaya daga cikin sahabbai na wanda suke kwaikwayo da halayya da kenan halin shi irin halayya ta ne kenan ki yi kokari ki kyautata mai yake ruqayya kuma idan muka diba zan mu gani halayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai bane illa alqur'ani kamar yadda aka tambaye Aisha take cewa ya halai ake tambaye ta ya halayyar manzo Allah yake take cewa khulquhu alqur'ani ai halin manzo Allah shi shine alqur'ani to nan manzo Allah yana tabbatarwa lalle halayyar Usman irin kwatankwacin halayyar shi ne malai ya ci gaba da ce mana fada'iluhu fadala Usman bin Affan yarda Allah shi tabbata a gare shi na daya yake cewa an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana ala hira'in ay aljabal huwa wa abubakar wa umar wa usman wa ali wa talha wa zubair fataharrakat as-sakhra faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ihda fama alayki illa nabiyyun aw siddiqun aw shahidun wannan hadisin yazo daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya kasance akan dutse Hira huwa wa Abubakar da shi da Abubakar wa Umar wa Usman da Umar da Usman wa Ali wa Talha da Ali da Talha bin Zubair yace wa Zubair da Zubair bin al-Awwam fataharrakat as-sakhra sai wannan dutsen sai ya girgiza faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace ihda ya ke wannan dutsen ki nutsu ki daidaita fama alayki illa nabiyun ai a saman ki babu kowa sai annabin Allah aw siddiqun ko kuma siddiqi magaskar wanda ya gaskantar aw shahidun ko kuma wanda yake mai shaida wanda zai yi shahada kinan nan idan muka diba zan mu gani manzon Allah yana tabbatarwa dutsen nan lalle wanda yake sama annabin Allah ne sannan siddiqi wanda ya gaskantar da abinda shi mai gaskiya ya zo da shi shine ubangiji yake tabbatarwa wallazi sha wallazi jaa bi sirqi wa saddaqa bihi shine Abubakar wanda ya zo da gaskiya kuma wanda ya gaskantar da abinda aka zo da shi na da gaskiya shine Abubakar aw shahidun ko kuma wanda zai mutuwar shahada malai yake cewa qultu sai nace wa hadha alhadith a'ammu min alhadith alladhi zakara shahidaini wannan hadisin yayi hadi akan hadisin da yazo yake bayani akan wa'inda zasu yi shahada guda biyu wa fihi mu'jizatun min mu'jizatin nubuwa kalkashin hadisin zan mu iya fahimta da kai mu'jiza daga mu'jizozin annabi daga cikin irin mu'jizozin da ubangiji ya bayo annabi saboda yana bada labarin abinda zai wakana anan gaba an bashi labarin abinda zai wakana anan gaba shi kuma wannan abu bai daga cikin abinda zan mu iya kiran shi daga ilimin gaibi saboda ubangiji yana tabbatar mana ana cewa manzo Allah ka ce musu kullu aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak yake cewa ka hadi musu lalle ni bana hadi muku ba inda taskokin ubangiji ba suke ba ko bana iya hadi muku ba lalle ni na san ilimin gaibu kenan wannan baya daga cikin ilimin gaibu sai dai abu ne wanda ubangiji yake zaban manzon Allah yake zaba ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin shi yace falaqad istashhada usman hakika usman yayi shahada yayi mutuwar shahada wa ali ko aliyu ma yayi mutuwar shahada dukkan su kashe su akai wa umar ma mutu shahada ai mun gani baya da Umar kashe shi akai wa Talha kuma Talha ma shi ma yayi mutuwar shahada kamar yanda hadisi yazo yana kike tabbatar wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya ga Talha bin Zubair yake cewa shahidun yamshi ala wajhi al-ard ai ga shahidi nan wanda zai yi mutuwar shahada yana tahiyya a saman doran kasa kinan Talha shi ma yayi mutuwar shahada ko manzo Allah ya bashi labarin lalle mutuwar shahada zai yi wa Zubair kuma Zubair shi ma mutuwar shahada yayi radiyallahu anhum yadda Allah shi tabbata a gare su kine idan muka diba wannan hadisin manzo Allah yana tabbatarwa ai a saman dutsen nan mutun ne wanda yake mai gaskiya kuma ga ni a saman wannan dutsen kuma ga wai mutane nan waɗanda za su yi dukkan su shahada manzo Allah ya ba su labarin shahada za su yi kuma labarin wannan da ya bada labari ne wanda yake gaskatacce saboda dukkan su babu wanda ya mutu a saman gadan shi dukkan su mutuwar shahada suka yi kashe su aka yi suka yi shahada
نبي يكتوى عن أبي موسى العشعري قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حائضا للأنصار فقضى حاجته فقال لي يا أبا موسى املك علي الباب فلا يدخلن علي أحد إلا بإذنه فجاء رجل فضرب الباب فقلت من هذا قال أبو بكر فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن قال ائذن له وبشره بالجنة فدخل وبشرته بالجنة وأن hasarin ya huto daga Abdullah ibn Qais shine ake kiran shi Musa al-Ash'ari abi Musa al-Ash'ari yadda Allah shi tabbata a gare shi qala yake cewa in talaqtu ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama na tahi tare da manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi fa dakhala ha'idan lil ansar sai manzo Allah ya shiga cikin wani shimge na daga mutanen garin Madina fa qada hajatuhu sai ya biya bukatun shi bukata dai wanda take kowane dan adam yake tahiya ya biya bukatun yayita kuma kan mu manta manzo Allah shi da kanshi yake cewa innama ana basharun mislukum lalle ni mutun ne kwatum kwatun ku abinda kaga kana yi shine manzo Allah yake yi sai dai kurum ubangijin shi ya faddala shi ya fifita shi akan ka yake cewa fa qala li lokacin da manzo Allah ya shiga wannan shirgen dan ya biya bukatun shi ya aba Musa sai yace mun ya kai aba Musa al-Ash'ari imlika alayya al-baba ka tsare mun wannan kofar fala yadkhulanna alayya ahadun illa bi iznin kadda wani daya daga cikin sahabbai na ya shigo sai face ka sai face na bashi izini kenan ka tsaya akan kofa ka mun gadi kadda wanda ya shigo ya ga al'aurata kuma ana so shari'a ta tabbatar da idan mutum idan ya tahi biyan bukatun shi yayi kokari ya nisanta da mutane kadda mutane su ganshi yana biyan bukatun shi wannan shi shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci Abu Musa al-Ash'ari ya kasance akan kofa kadda wani ya shigo face da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin manzo Allah ya shiga ya biya bukatun shi yake cewa faja'a rajul ina nan bakin kofa tunda shiga ya liƙe yana bakin kofa fa ja'a rajulun sai wani mutum ya zo fa darabal baba sai ya bubbuga kofa fa qultu sai nace man hadha wane ne wannan kina ana so idan mutum idan ya zo duk inda ya zo ya yi kokari ya ringa kwankwasawa ko ya yi sallama idan an bashi izini ya shigo idan ba a bashi izini ba ya koma kuma wannan shi ne abinda shari'a ta yanka mana a wanda ya kamata mu yi aiwani da shi kada mu saki kofofin gidanmu haka duk wanda ya zo kurum ya shige kamar ya zo gidan sinima abinda yake shi shi ne mutum idan ya zo ya nemi izini har su uku idan ba a bashi izini ba ya koma kamar yanda kissa ta zo mana ta Abu Musa al-Ash'ari ne ko da shi da Umar Abdullah ibn Mas'ud da shi da Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi Abdullah ibn Mas'ud ya zo gidan Umar ya kwankwasa ba a bashi amsa ba ya ƙara kwankwasa ba a bashi amsa ba yayi so uku ba a bashi amsa ba sai ya juya ya tafiye shi sai Umar sai ya bibi bayan shi ya ga wane ne da ya zo ya ce mi a'a na kwankwasa so uku ba a bani amsa ba ni kuma sunna ta karantar da ni idan ka kwankwasa so uku ba a baka amsa ba ka koma ka juya baya ka tafiye ka yake cewa to wallahi tallahi ni ban san da haka ba ko mun ji manzo Allah ya ce haka ba sai ka nemo mun sheda Abu Musa al-Ash'ari wannan Abdullah ibn Mas'ud ya tahi wurin sahabbai yana neman sheda suka zo suna mai dariya shin Umar wai shi karan kanshi a girman shi bai san wannan hadisin ba sannan suka gama shi da mutun ya tahi yayi sheda wurin Umar lalle eh manzo Allah ya faɗa haka wannan ita ce sunna mu ringa liƙe kofofin gidajenmu kada mu bar kowa ya shigo saboda ko wannan shigowa gida takan yi wani ya shigo ya tarar da mutane a cikin wani yanayi wanda bai kamata ba ya tarar da su ba shi sanya addini ya bada dama ya ayyuhal ladina amanu la yasta'zinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul hulma minkum thalath marrat min qabli salati alfajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salati al-isha aka bada dama in ma za ku tayi gidajen mutane to ku dan zabi wannan ku dauki wannan lokutan guda uku shine min ba'di salati alfajr ko bayan sallar asubahi ko la yasta'dhinukum alladhina malakat aymanukum walladhina min qabli salati alfajr ko min qabli salati alfajr ba a bada izinin ba a tahi gidajen mutane ba kamun sallar asubahi ba wa min ba'di salati min qabli salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min az-zahira da lokacin da kuke zama ku dan huta kuke hutar da kayan ku bayan sallar azhar lokacin da mutun ya shiga gida shi ma wannan babu hurumin mutun ya tafi gidan mutun ko kuma bayan sallar isha shi ma an hana mutun ya kaiwa mutun ziyara a gidan shi amma dai a wannan lokutan da aka ba da dama a tayi ziyara mutun idan ya zo ya tsaya bakin kofa ya nema a bashi izini idan an bashi izini ya shiga in kuma ba bashi izini ba ya juya baya nan Abu Musa al-Ash'ari yake cewa sai ga wani mutum ya zo ya kwankwasa kofa yake tambayar shi wane ne sai yake cewa Abubakar ne ai a bakin kofa kinan nan sabanin abinda muka saba muke yi idan mutum ya kwankwasa gida aka ce wane ne sai ya ce ni ne yo kaiwa kinan wajibi ne ka faɗi sunanka a ni wane wane ni ne wane kenan a san wane ne sannan saboda tsaro wani zai ce a ni ne kurum yaro ya tafi ya bude kofa ba san ba kurum yake tarar da mutun da makami a bakin kofa ya shiga yayi bannar da zai ya fita ya tafi shi kenan ana so idan an kwankwasa wane ne a ni ne wane koda gidanka ne kai kokari ka ce a ka kwankwasa iyallanka sun zo wane ne a ni ne wane mai gidan sannan a bude maka wannan ita ce sunna kamar yanda wani ya bada misali yake cewa wani yazo yace wata tsohuwa irin wayennan tace aka kwankwasa kofa wannan mai gida yazo yana sallama assalamu alaikum sannan aka amsa mai sannan ya tura kofa ya shiga sai ka sabon addini wannan abu ai ba mu san shi ba kina ana so idan mutum idan ya zo koda gidan shi ne ya tambaya a hudi mai a wane wane ne sannan a bude mai kofa wannan ita ce sunnan manzon Allah amma dai idan muka diba zan mu gani a wannan a mujtama'in mu a society din mu wannan abin duk ya kaura in mu ga gidajen mu kullun a bude wanda yake so ya shiga wanda yake so ya huta lokacin da ya ga dama shi kuma wannan baya daga cikin sunna tana da ka'idodi mu kokari mu bibi ka'idarta diddan mu tsira duk abin da shari'a za ta zo ta shimfuda mana ta ce mana mu yi kaza to hakika da kai maslaha a ciki da kai gyaran mu a cikin shi kuma idan muka bari zan mu ga banna ta biyo baya kuma so da yawa zan mu gani a cikin yanayin rayuwar mu tayi da gobe zan mu ga irin mutanen da suke yin haka hakika banna ta sha abu kuwa a cikin gidajen su wani sai ya zo ba a san shi ba wane ne kurum a bude mai kowa ya ce a wane ya turo ni a bada kaza baka san mutum ba kai tsaye ba amma dai a tabbatar wane ne sannan ayi abin da ya kamata shine nan Abubakar yake cewa ni ne Abubakar she Umar Abu Musa al-Ash'ari yake cewa fa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah a haza Abubakarun yasta'zin ai ga Abubakar da a bakin kofa yana neman a bashi izinin shigowa qala sai manzo Allah yace i'zan lahu wa bashirhu bil janna ka bashi izinin shigowa kuma ka mai albishir da aljanna ka da a ce mu ne yace fa dakhala wa basharatuhu bil janna yace sai Abubakar sai ya shigo ni Abu Musa al-Ash'ari sai na bashi albishir ai manzon Allah yace a maka albishir da gidan aljanna baka rawa fadala bace ba a wannan rayuwa ba a ce wani an muka lamarin shiga gidan aljanna in gashi dan mu rayuwar da muke ko anan ko a cikin radio amfani mu tawaji ba an ce a wani dan wani an yahi maka an gafarta maka an muka albishir da aljanna saboda abu ne wanda bai yiwa mutanen nan sun rayu da manzon Allah kuma shi manzon Allah yana samun sako direct daga ubangiji shi aka mai albishir da gidan aljanna Allah datar da mu Allah tayar da Allah ta damu tare da su saboda manzo Allah yana tabbatarwa mutun yana tashi tare da wanda yake so a ranar tashin kiyama matakar mutun yana son waɗannan mutanen to hakika ubangiji zai mai gamkatar da tashi tare da su shi kuma duk wanda ya tashi tare da su to babu tabewa a ranar tashin kiyama Allah da tardau yake cewa wa ja'a rajulun akhar sai ga wani mutum kuma ya zo fa daraba albaba sai ya buga kofa ya kwankwasa fa qultu sai nace man hada wane ne a kofa fa qala sai yace umar ai umar ne a bakin kofa fa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah hada umarun yasta'zin ga umar nan yana neman a bashi izinin shigowa qala sai manzo Allah yace iftah lahu wa bashirhu bil janna kai bude mai kofa kuma kai albishir da gidan aljanna wannan ruhai wannan dadin ya kai dadi yace fa futihat lahu fa fatahtu lahu sai na bude mai kofa wa dakhala sai ya shigo wannan shimgen da manzon Allah yake cikin shi na mutanen garin Madina wa basharatuhu bil janna kuma nemi albishir da gidan aljanna fa jaa rajulun sai ga wani mutun ya zo rajulun akhar wani mutun daban kuma bayan waɗannan mutanen guda biyu da suka zo fa daraba albaba sai kwankwasa kofa fa qultu sai nace man hada wane ne a bakin kofa fa qala sai yace usman ai usman ne a bakin kofa
kenan idan muka diba zan mu gani dukkan su abinda manzon Allah ya karantar da su neman izini da hadin suna dukkan su yadda suka aikata haka yake cewa kultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah haza usmanun yasta'zin ai ga usman nan yazo yana nema a bashi izinin shugowa cikin wannan shimge qala sai yace iftah lahu bude mai kofa wa bashirhu bil janna ala balwa tusibahu ka bashi albishir da gida aljanna ga wani wata musiba wanda zai ta same shi kenan zai mutuwar shahada musiba zai ta same shi amma dai ka tabbatar mai shi ma yana cikin gidan yana cikin ɗaya daga cikin mutanen cikin gidan aljanna a wata riwaya sai yake cewa fasakata maligan lokacin da aka ce mai a Usmani yana nema a bashi izini ya shigo wannan shimgen manzon Allah sai ya kiskirin wani dan lokaci sai dan yi shiru dan lokaci sannan yace ka bashi albishir da aljanna akan wani bala'i wanda za a same shi a nan gaba ke dai idan muka diba lalle shi wannan bala'in duk wanda ka ji bala'i ya same shi to ka tabbata ubangijin shi yana san shi kuma yana daga cikin zababbu na daga wanda ubangiji yake san shi kamar hadisi na Imam al-Bukhari wanda yake cewa inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum lalle ubangiji idan ya so wasu mutane zai jarrabe su da wasu musibi haka kuma manzo Allah yana tabbatar mana mafi wanda ake jarrabawa wanda jarrabawa take tsanani akan su sune al-anbiya summa al-amsal fil amsal annabawa sune mafi wanda aka hi jarraba sannan waɗanda suke biyo bayan su kwatankwacin su wurin imani kenan idan ubangiji idan ya so bawan shi yana jarraba shi da wa'ansu masiyu kuma kamun manta wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-sama'i wa bashshiris sabirin haqiqa za a jarrabe ku daga wani abu na daga hari tsoro da rishin da rishin kayan abinci amma dai karshen ka baiwa waɗanda suka yi hakuri albishir ka ba su albishir da gidan aljanna kenan musiba tana zawwa kuma am hasitum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum shin za ku shiga aljanna haqiqa abinda yawa ya faru ga waɗanda suka gabace ku bai same ku ba masatumul ba'sa wa dharra wannan ita ce jarrabawa da ta same su shine kumci da tsoro da hurgici wa dharra wa zulzilu kuma ubangiji sai gilgiza su musiba ta kai musiba har suke cewa hatta ya gudar rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah har sai da kai manzo Allah ga waɗanda suke tare da shi sahabban da suke cewa wai yaushe ubangiji zai kawo mana budi akan wannan tahiyyar da muke kenan tilas ubangiji yana jarraba mutane masu imani kenan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bashi albishir da aljanna amma zai tabbatar wa kanshi da kai wata musiba wanda zai ta same shi nan gaba da makaranta irin musibin da suka samu Usman har ya kai yayi mutuwar shahada akan wannan musiba na uku ma da yake cewa an Usman radiyallahu anhu qala daga Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa man hafara rumata falahu aljanna duk wanda ya gina rijiyar ruma bi'ru ruma wata rijiya ce wadda take nan gehen masallacin Madina har yanzu tana nan wurin kamar yanda suke cewa an maida shi hotel kuma wuri ne wanda sosai ana duk abinda ake tattarawa ana sanya shi a cikin aikin musulunci tafarkin aikin tahiyyar da musulunci manzo Allah yake cewa duk wanda ya sayi wannan rijiya falahul janna hakika duk wanda ya gina wannan rijiya ya tona wannan rijiya hakika ubangiji ya lamunce mai da gida aljanna Usman yake cewa fa hafartuha sai aka rasa wanda zai zo ya tona wannan rijiya sai ni nazo na tona wannan rijiya kenan nan me yake tabbatar mana Usman da aljanna kenan gashi can manzo Allah ya mai albishir da aljanna a wuri na harko gashi nan an mai albishir an ce wanda yayin gashi nan sakamakon shi gida aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Usman yake tabbatarwa yake cewa ni na yita yana daga cikin lokacin da su waɗannan wanda suka yi revolti wannan khawarij wanda suke neman kashe Usman yake ce musu ba ni bane ba manzo Allah yace kaza ba ni na aikata ba ni bane manzo Allah ba a kunnan go manzo Allah yace ba duk wanda ya gina duk wanda tona rijiyar ruma hakika ubangiji zai lamunce mai da gidan aljanna kuma ni na tona wannan rijiyar suke cewa eh haka ne amma dai mu muna nan kan bakanmu sai mun maka abinda muka yi niyyar yi maka zan mu karanta a nan gaba
yake cewa wa qala shi Usman yake cewa man jahaza jaysal jaysal usra falahu aljanna duk wanda ya shirya runduna ta al-usra yakin tabuka wanda aka yi falahu aljanna Allah mun teme da gidan aljanna yakin tabuka shi shine yakin da manzo Allah yayin shi a cikin watan Rajab shekara ta 9 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina yaki ne wanda manzo Allah yayin shirin yakin mutanen Rum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma lokacin yayi dace da lokaci na zahi lokacin na kumci gashi nan kayan gona ba su yi ba da makamantan haka mutane lokacin nan sabai suna cikin wani kumci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ganga yace a hutu a tahi wannan yakin sai gashi nan sahabbai kowa da kowa yana huddo duk abin da gare shi na daga dukiya suna zawwa hatta da matalauci wanda bai da abin da zai iya huta yana zawwa wurin manzo Allah a bashi takobi a bashi abin hawa shi ma ya tafi wannan yakin manzo Allah saboda kumcin da ai ake ciki ubangiji yake bayar imani a cikin suratul tauba qul la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunun tafidu min ad-dama'i hazanan Allah yajidu ma yunfiqun manzo Allah yake cewa bani da abin da zan iya bauku in dauke ku ya kai ku har zuwa wannan fagen yakin sai ga sunan suna juye baya suna kuka saboda bakin ciki ba su da abin da zai kama musu su kistahi zuwa ga wannan yakin saboda irin kumcin da ake ciki a lokacin nan duk wani wanda yake da wani abu yake dauka yake badawa Abubakar aka ce shine farko wanda ya kawo duke shi ya dauko dukkan duke shi ya meka Umar ya dauko rabin duke shi ya meka Talha ya dauko dukiya ya meka Ali ya dauko dukiya ya meka sai ga Usman Usman yazo lokacin nan tawagar raƙumman shi 200 sun zo yace dukkan su ya bada su fi sabilillahi raƙumi 200 ya bada su da abin da yake da laftin da yake kansu dukkan su ya bada yace fi sabilillahi ya dauki dinare 1000 ya meka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajje su akan cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dirare 1000 yanzu abin a kiyasta ne miliyoyin miliyoyin kudi ne rahuta hankali ya dauka ya meka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga manzon Allah yana juye wannan kudin a hannun shi yana cewa ma fa'ala ma darra usman ba fa'ala ba'da al-yawm duk abinda usman zai yi bayan yau ba zai taba cuta addini ba ba zai taba cutar kanshi ba zai taba cutar ubangiji ba saboda abin da ibada haka aka zo aka huta wannan yakin idan muka diba zan magani babu wanda ba su huta ba sai munafukai sai kuma wanda suke da uzuri shi shine karshen tauba manzo ubangiji yake mana wa ala salatati allazina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu an la malja'a min allahi illa ilayhi thumma taba alaihim kenan nan idan muka diba zan mu gani shi ma wani abu ne wata fadalaci an bashi an mi labanin shiga gida aljanna amma dai duk da haka kun ga na farko da aka ce mi an mi albashir gida aljanna aka saki cewa wanda ya tona drizia an mi labanin shiga gida aljanna duka wannan abun bai hana Usman ba yace a to tunda guguna da garantin shiga gida aljanna to bari mu koma gida mu zauna bari mu hana dukiyarmu ku kalli irin wannan makudan kudin da Usman da ya dauka ya bada yanzu inda wani ne daga cikin mu sai yace a to tunda mu an mana lamarin shiga gida aljanna bari mu ajje dukiyarmu mu ajje mutuncin mu ajje kaza kurin mu koma mujiraya lokaci yayi amma dai wannan mutanen haka suke kokari su bayar da kaunan su kan daukar kalmar la ilaha illallah na hudu yake cewa wa qala usman bin affan yake cewa wallahi ma zanaitu fi jahiliyyatin wala fi islamin qatta yake cewa wallahi na rantsi da ubangijin da babu wani shi ban taba zina ba a cikin jahiliyya ba kuma ban yi zina ba a cikin musulunci ba wanda bai yi zina a cikin jahiliyya ba ina shi ina zina a cikin musulunci wannan fadala ce ba karamar fadala ba a ce mutum lokacin yana jahiliyya bai taɓa ma ba ubangiji wani bai taɓa aikata wani babban laifi ba wanda za a ce a cikin musulunci wannan babban laifi ne a yi wannan jahiliyya ce babu wata shari'a wadda ta tabbata a kansu amma dai yake rantsuwa wallahi bai taɓa yi ba a cikin jahiliyya ba kuma haka a cikin musulunci bai taɓa yi ba wannan duka suna nuna mana fadala ta Umar ya ta Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi mallai ya ci gaba da ce mana haya'uhu kumiya Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi mutum ne mai kumiya sosai kuma kan mamanta lalle kumiya tana daga cikin imani al-haya'u min al-iman lalle kumiya tana daga cikin imani kenan duk wanda baya jin kumiya to ya bibi imanin shi lalle imanin shi ba cikakke bane ba kuma manzo Allah yana tabbatar mana duk wanda bai da kumiya idza lam tastahi fasna ma shi'ta idan babu kumiya to ka aikata abinda kake so
kumiya tana daga cikin imani amma dai idan muka diba zan mu gani mujtama'in mu a yanzu kumiyan nan ta kaura dukkan wa'ansu abubuwa zan mu gani ban mu kumiya kowa zan mu yi abun mu ne kuma ba mu jibi kumiyan mutum ba mu jibi kumiyan ubangiji ba mu jibi kumiyan mutum shi kuma abinda ake so wajibi ne kowa ya ji kumiyan ubangiji ya ji kumiyan wa'inda yake tare da su zan mu gani irin abubuwa na daga bid'o'i wanda suka tasi wanda suka aka kirkiro su a wannan lokacin za a dauko a ce a antahi cocktail a ga mata army tana rawa gaban mutane ana zawa ana watsa kudi ana kaza wannan duka wannan rashin kudi kuma ubangiji ya dauke albarkar wannan al'amarin kenan kumiya tana daga cikin imani mu kokari mu sanya dukkan al'amuran da zan yi mu ji kumiya ubangiji mu ji kumiya wa'inda suke gaban mu Aisha take cewa yake cewa malai yake cewa ana Aisha ta radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kana jalisan kashifan an fakhzihi fasta'dana abubakar fa'adana lahu wa huwa ala halihi thumma sta'dana umar wa huwa ala halihi thumma sta'dana usman fa'arkha alaihi thiyabahu Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kana jalisan ya kasance a zamne a cikin gidan shi kashifan an fakhzihi ya yaye tinyashi kenan babu wani abu wanda ya like mai tinyashi abu da take fasta'zana abubakar sai abubakar sai ya nemi izini ya shigo wurin manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi fa adina lahu sai aka bashi izinin ya shigo wa huwa ala halihi ko manzo Allah yana a cikin halin shi wanda ya kasance a cikin shi shine tinyashi abu da take ثم استأذن عمر سي عمر ya nemi izini ya shigo gidan manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi wa huwa ala halihi sai ga manzo Allah a cikin halin shi wanda ya kasance tun kamun wa'annan mutanen su shigo kenan tinye shi a bude yace ثم استأذن عثمان sai ga Usman yana neman izini a bashi damar shigowa gidan manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi a lokacin nan fa arkha alaihi siyabahu lokacin da aka ce Usman ne a kofa yana neman izini manzo Allah sai like tinye shi falamma qamu yayin da suka shigo suka zamna suka tattauna suka tashi suka tahiyyarsu qultu sai na cewa manzon Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah ista'zana alayka abubakar wa umar abubakar da umar sun nemi izinin shigowa gidanka fa azinta lahumma sai ka basu izinin shigowa cikin gidanka wa anta ala halika kuma ka kasance a cikin halinka wanda ka kasance tinya ka abude falamma ista'zana usman yayin da usman ya nemi izinin ya shigo cikin gidanka arkhaita alayka siyabaka sai ka liki tinya ka kayanka fa qala sai yace ya aisha yake aisha ala tastahi min rajulin shim baka jin kumiyan wannan mutumin ne ala astahi min rajul shim bana ji kumiyan wannan mutumin ba shine usman yace wallahi na rantsa da Allah innal malaikata tastahi minhu lalle malaiku ma suna jin kumiyan wannan mutumin mutumin da malaiku suke jin kumiyan shi to ka sani akwai girma shine yace to mutumin da mala'iku suke jin girma suke jin kumiyar shi ni dan me sanya ni ba na shi kumiyar shi ba mala yake cewa qultu sai nace al mala'ikatu tastahi min usman mala'iku suna jin kumiyar usman radiyallahu anhu yarda Allah shi tabbata a gare shi wan nabi sallallahu alaihi wa sallama yastahi minhu kuma manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana jin kumiyar wannan mutumin shine Uthman yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa afala yastahi at-ta'inun minhu shin wa inna wanda suke suka game da shi Uthman ba sa ji kumiyar wannan mutumin ba min al-iftira'i alayhi na daga ƙaryata wanda suke yi me sune ɗan Shi'a da Khawarij irin ƙaryata wanda suke yi wa Usman shin ba sa ji kumiyar ba ga mutumin da mala'iku suke jin kumiyar shi kuma manzon Allah yake jin kumiyar shi ai wannan rashin adalci ne wanda suke jin kumiyar shiga sunan mafi fitin halittu a wurin ubangiji suna jin kumiyar shi ku mutane wanda ba su san ba inda alƙiblar su rike ba bu kwaji kumiyar shi ba irin na ƙaryata wanda za ku rungame utilal kharrasun ai wa'annan masu ƙaryata Allah tsine musu ƙarya a ce a Usman yayi kaza har aka samu wa'insu daga cikin su suka jira cikin gidan shi suka kashe shi ake mai ƙaryata bayan mutuwar shi akan kaza da kaza ai an nema khalifanci an ce Ali ne suka ce a'a ai ba Ali bane wannan suka yi aka yi hin ƙarhi aka ba ma Usman su kawo tsinuwa su dora me to wanda yayi tsinuwar nan hidin tsinuwa ta koma kan shi saboda wannan mutum ne wanda yayi shahada mutum ne wanda aka lamunce mai gida aljanna mutum ne wanda gashi nan kadan daga cikin fadalolin shi mun karanta kenan bai kamata ba wanda yake dora ƙarya akan wannan mutumin to muna nema ya fasa in Allah zai shirye shi ya shirye da shi in kuma ubangiji ba ya shirye da shi ba to Allah ya kulukulun kubura da shi ya halaka shi ya sanya wutar jahannama ita ce makomar shi yake cewa wa anil hasan rahimahullahu daga hasan al-basri asar daga hasan al-basri yarda Allah shi tabbata a gare shi wa zakara usman lokacin da aka ambaci usman yarda Allah shi tabbata a gare shi wa shiddatu hayaihi da irin tsananin kumyar shi usman qala yake cewa in kana la yakunu fil baiti idan ya kasance shi usman a cikin gidan shi wal babu alaihi mublaqun allike dukkan wasu kohohi wanda za a iya shigowa cikin gidan nan yace fama yadau anhu sauba li yafid alaihi lima umar wannan usman baya iyawa ya kobe dukkan kayan shi duddun ya kwararar ruwa daga sama har kasa ya bi ya bi jikin shi yake cewa yamna'u alhaya'u an yuqima sulbahu kumiya tana hana usman ya meke gadan bayan shi kenan koda ya cire kayan shi sai dai ya zamana baya mekewa haka yana kallon tsiraitin shi yadda abu ne wanda yake halak an ba mutun dama ya kalli tsiraitin shi iyallan shi an ba su dama su kalli tsiraitin shi ya kalli tsiraitin su amma dai Usman dan tsananin kumya baya iya tsayuwa ya kalli tsiraitin shi to wannan shine wanda wa'ansu suke nan suna zagi Allah kiyaye sai malai yake cewa ta'abbuduhu shine iya wannan bautar shi shi Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa an ibn umar radiyallahu anhu an samu daga asar daga an umar yarda Allah shi tabbata a gare shi annahu qala fi qawlihi lalle shi yace a hada ubangiji madaukakin sarki amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhira wa yarju rahmat rabbi yace shin an kwatamta mutumin da yake kahuri da mutumin da yake tashi kowane dare yana rayar da daren shi da salloli da sujada da tsayuwa yace yahzarul akhira kuma yana jin tsoron abinda zai tarar da shi a ranar lahira wayarju rahmat rabbih kuma yana kaunar rahamar ubangijin shi ya kasance da shi da mutumin da yake zuwa gida yana bartin shi wanda ya kahurce wa ayoyin ubangiji yace bayayu ba shine ubangiji can yake cewa kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab shin yayu ya kasance ɗaya ne ga mutumin da yake da ilimi wanda yake ambaton ubangiji da wanda baya yi yace ba sa zo bare ba wannan sai masu hankali suke iya fadakuwa akan haka yake cewa qala huwa usman wai wannan wanda ayan nan take bayani akan shi yace shine usman dan affan radiyallahu anhu shine mutum wanda yake tashi kowane dare shi yana raya shi da tsayuwa da sujada yake cewa kana radiyallahu anhu ya kasance yarda Allah shi tabbata a gare shi la yuqizu ahadahu min ahlihi idha qama min al-layl li yu'inahu ala wudu'ihi ya kasance baya tada daya daga cikin iyallan shi dukkan iyallan shi baya tada su a cikin dare dan wai wani ya hayya ami ya jara mai abin arwallan shi yace illa an yajiduhu ya qazanan face ya samu Usman idan shi biyu bai kwanta ba idan shi biyu bai yi barci ba kenan yallan shi ba sa tashi su ce a bari mu tashi mu gyara ma Usman da dare mu gyara mai abin arwallan shi yace face sun tashi lokacin da za su tashi sun same shi a tsaye yana bauta yake cewa wa kana yasumud dahr ya kasance yana azumta kowane yini shi yace wa kana yu'atibu ya kasance ana zargin shi shi Usman fayuqalu sai a ce law aykasta ba'd al-khadam da ka tayar ai da waɗansu wa'inda suke maka hidima da dare sun tashi sun yi sallah fayaqulu sai yace la al-laylu lahum yastarihuna fihi yastarihuna fihi ai dare asu masu mana hidima bayin mu a bar su sun ma su huta da dare kenan sun yi hidima da rana da dare a bar su huta wannan shine zargin da ake mai idan ya tada iyallan shi bai tada masu mai hidima amma dai dalilin shi dare lokacin hutun su ne sun yi suna hidima da rana a bar su da dare su huta
yake cewa wa anil hasan an samu daga hasan al-basri yarda Allah shi tabbata a gare shi qala yake cewa ko kuma Allah shi kanshi da yake tabi'i ne ba sahabi bane ba yake cewa qala usman usman yake cewa law anna quluban tahurat ma shabi'at tahurat ma shabi'na min kalami rabbina yake cewa da zakata sun tsarkaka yace da zakatan nan da bustaba da bustaba koshi ba daga zantattuka nan daga ubangiji yace wa inni la akrahu an ya'ti alayya yawmun la anzuru fil mus'ab yake cewa kuma ni ina karhanta ina kyamar in sami kaina a wani yini wanda ban bude alqur'ani ba na karanta ba yake cewa wa mata usmanun lokacin wa mamata usmanun kuma usman bai mutu ba hatta kharaqa mushafahu min kasrati ma yudhimu an-nazar fihi hasida aka samu mushaf qur'anin da usman yake karantawa ya tsatsage saboda yawan kallon da usman yake yi a cikin alqur'ani yawan karantawa da yake yi hasida aka samu qur'anin shi ya riga ya tsatsage saboda yawan aiki da yake yi misali idan muka dauka littafin da muke yawan aiki da shi zan mu gani diyabi ya tsatsage saboda yawan dauka yawan jibude da juyawa da ake yi kenan Usman saboda yawan karanta alqur'anin shi yake cewa yana kyamar wani yini dare yini yayi bai bude alqur'ani ba ya karanta ba yake cewa wa qatala radiyallahu anhu wal mushaf fi hajrihi an kashe Umar an kashe Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi kuma alqur'ani a saman cinyar shi haka suka kashe shi zamu yi bayani a gaba akan haka yake cewa wa qala Anas Anas yake cewa wa Muhammad bin Sirin da Muhammad dan Sirin yarda Allah ya Allah shi kansu suke cewa qalat imra'atu Usman mata Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi take cewa yawmuddar ranar da ake ce mata yawmuddar ranar da su wa'annan wanda suka yi revolte al-khawarij suka duro gidan shi suka kashe shi take ce musu uqtuluhu ko kashe Usman awdahu ko kuma ku bar shi ko kashe shi ko kuma ku bar shi fa wallahi laqad kana yuhyi al-layla bil-qur'an fi rak'atin wallahi Usman ya kasance yana raya daren shi da al-qur'ani dukkan shi daga harkon al-qur'ani har karshen shi a cikin raka'a da raka'a guda daya kuma wannan da kai nassi wanda suke na ingantattu wanda suka tabbatar mana haka Usman zai karanta raka'a zai yi tashi raka'a guda daya ya karanta alqur'ani daga suratul fatiha har zuwa suratul nas da kai imamu zahabi ya ambata a cikin siyaru alamin nubala yake cewa wa sahha min wujuhin yake cewa ya inganta na daga wa'ansu huskoki anna Usman qara alqur'ana kullahu fi raka'atin lalle Usman ya karanta alqur'ani dukkan shi a cikin raka'a guda daya haka kuma Imam an-Nawawi shi ma a cikin littafin shi yana bayani yake cewa wa sahha an-nahyu fi qira'an qira'atil qur'an fi aqall min salasi min salasi ayyamin hakika ya inganta manzo Allah yayi hani a karanta alqur'ani a ƙasa da kwana uku amma dai nan yake cewa Ibn Rajab yake cewa ai wannan hanin da aka yi akan karanta alqur'ani shine mutun ya dawwama yana karanta alqur'ani kullun a ce shi yana karanta alqur'ani yana sabka a kasar kwana uku amma dai lokaci zuwa lokaci idan mutun ya samu dama ya karanta shi a yini yana iya waye amma dai ba a umurce shi bai dawwama akan haka ba ana so idan ka karanta qur'ani kai tadabburi akan shi nan amma dai an samu asar wanda suke tabbatattu lalle Umar lalle Usman ya kasance yana karanta alqur'ani ya karanta alqur'ani so daya a cikin raka'a guda daya shine nan matar shi take tabbatar mana da haka kasancewar lokaci ya ja zan mu tsaya anan kenan sati na gaba zan mu tashi akan khaufu tsoron shi na ubangiji tsoron da Usman yake yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala yawa dazu kuna da tambaya eh na'am
kaman da ajara ko ina da yanka
gyara shi ana so dai shi dai a gyara shi amma dai a bar shi dai yi kasa shi shine abin da sunna take wannan alliha shi shine abin da yake nan shi shine ake kiran shi da alliha allihya gemun kenan nan ne shine gemun kenan abin da yi kasa shi shine aka wannan kuma gaskiya abu ne mas'ala ce wanda gaskiya muna wasa muna sakaki da ita a wannan lokacin shi kuma gaskiya idan muka diwa malumai sun yi bayani akan haka sun yi zargin haka kamar dalilan da muka kawo idan mutum idan yana askewa hakika zai kasance daga cikin wanda ubangiji ya tsine musu kamar tsinuwar saboda yana kamanceceniya da mata shi kuma ubangiji yayi ya tsine duk wanda yake kamanceceniya
manya da mata haka kuma yana daga cikin waɗanda shaydani suka rude su saboda shi shaydani yayi alƙawarin zai umurci mutane da su canza halitta da ubangiji ya musu shi kuma aske shin shi kuma canza halitta ubangiji ne abinda ubangiji ya maka kace a kai baka so zaka canza kai ga abinda kake so zaka gani kuma yana daga cikin rashin koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma an umurce mu da mi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuma shi yake umurni da a ringa tuka shi kuma a ringa aske gashin baki kenan wannan duk wanda ya bar haka hakika ya bar abinda aka yi umurni da shi kenan shi kuma tuka shin yana daga cikin sima ko sifa ta mazakuntaka kuma sifa ta addinin musulunci
Allah ta'ala a'lam abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk